Wata tawagar manyan malaman addinin musulunci daga Masar ta ce akwai buƙatar sauran mabiya addinai su fahimci menene musulunci don zama tare. Tawagar manyan malaman addinin musuluncin da suka fito daga babbar jami'an nan ta Al-Azhar dai ta zo garin Kaduna ne domin jawo hankalin al'ummar musulmi da kristoci don a zauna tare. Sheikh Ahmad Muhammad Abubakar dan Najeriya ne dake cikin wannan tawaga da ta taho daga Masar kuma shi ya fassara jawabin da aka yi na Larabci zuwa harshen Hausa.
Dalilin mu zuwa wannan kasa shine kokarin wayarwa al'umma musulmai da kai akan muhimmancin menene sakon musulunci. Musulunci addini ne na ainihin aminci, addini ne na kaunar juna, addini ne na kyautatawa juna. Su fahimci cewa idan wani musulmi ya musu abin da ba daidai ba, wannan musulman shine aibin ke koma gare shi, ba wai musuluncin ba. To idan suka gane wannan, to lallai za a samu zaman lafiya, dukkan wasu matsaloli da ake samu zai zama an daina samu su da yardan Allah.
Babban sakataren kungiyar Jama'at Nasarar Islam Dr. Khalid Aliyu yayi karin haske game da abin da shi wannan taro ke son cimma a ƙarshe.
Wannan tawaga ta taho ne daga tsohuwar jami'an nan mashahuriya a duk duniya, Jami'atul Azhar, wacce take da wani babban shehi shi ne ake ce masa Sheikhul Azhar, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman duniya. Ya turo wasu zakakuran shehunan malamai su ma wanda sun koshi da karatu, musamman su shigo Najeriya da ake cikin halin firgici da rashin zaman lafiya, akan a tabbatar da an ƙarfafa ɗawainiya da musulmi suke wurin samar da zaman lafiya. Abinda ake son cimma a ƙarshe shine a samu kyakkyawan makotaka tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, balle kuma tsakanin musulmi da musulmi mu zamanto masu tausayin juna da ƙaunar juna da taimakon juna da kuma yafiya tsakaninmu.
To ko me mahalarta wannan taro da ya hada da mabiya addinin Krista da musulunci za su ce game da wannan taro?
Sunana Pastor Hana Wadi Buru, ina aikin coci a Christ Evangelical and Intercessory Fellowship Ministry a nan Sabon Tasha, Kaduna. Wallahi ina cike da farin ciki kuma wannan zarafin da jiya na suka zabe ni ne in wakilci kristoci, ina cewa Allah na gode. Kuma abin na ji daga manyan malamai daga kasar Masar da kuma malamai daga nan kasan da kuma sauran kristoci da kuma musulmai, abin ya ƙarfafa min gwiwa da cewa muna da bege za mu samu zaman lafiya da fahimtar juna da kyautar zamantakewa tsakanin musulmi da kristoci, kuma wurin su mabambantan addinai ba ma jihar Kaduna ba amma Najeriya.
Sunana Muhammad T. Suleiman, chairman na ESCO na Supreme Court of Nigeria Kaduna City chapter. Wannan taro alhamdulillah an samu alkhairi ciki, kuma in aka ci gaba da jerin taron za a samu fahimta da musulmi da yawa wani ba musulmi ba.
Sunana Sira Dogo, wallahi na gan taron ya kayatar saboda yanzu a zamanin mu na yanzu abin irin tarukan da muke bukata kenan don ya hada kawunan mu kissa da musulmi da marasa addini saboda mu samu zaman lafiya a kasa.
Imam Awwal Adam As-Sudani, ina limancin masallacin Tazkiya dake Sabon Garin Rigasa Hai Malam Bello. Kulli abin da nake fadi a irin wannan masalolin akwai challenge da kalubale a cikin malaman da muke da su a cikin kasan. Kawai tarbiyantar da mutane a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafita ga wannan.
Dama dai jihar Kaduna na cikin jerin jihohin da ke da mabiya mabambanta addinai wanda wasu lokutan sukan samu rashin fahimta da kanta da hatsaniya, wanda wannan taro ka iya zama magani ga irin waccan rashin fahimta, musamman ma dai ganin irin jawo hankalin da aka yi wa dukkanin bangarorin na rungumar juna don zama tare. Isa Lodi Kara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.